being appointed to head the largest police force in Africa.
Saban sofeta general ne yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba lokacin da yake amsar ragamar rundunar daga sofeta general mai barin gado Muhammad Abubakar Adamu yana mai cewar yanzu kasancewarsa sofeta general na rundunar yan sandan da tafi kowace girma a Africa ba karamin kalubale bane a gaban sa musamman a wannan lokaci da Najeriya ke cikin halin zaka mai wuya na kalu fuskantar aika-aika irin na ta'addanci har-haren yan bindiga dadi masu garkuwa da mutane masu san ballewa daga Najeriya da kuma sauran tsararrun manyan miyagun ayyuka kalubalen jagorantar wannan runduna don dawo da tsarin doka da oda abu ne da ke zama da kamar wuya amma na san rundunar yan sandan na da tsakakuran jami'an da su taimaka domin a cimma hakan
that Nigeria police is endowed with some of the finest, courageous and patriotic officers.
To anya abu ne mai yuwa cimma waɗannan muradai kan lokaci duba da halin da Najeriya ke ciki a halin yanzu tambayar kenan da nayi wa comrade Kabiru Saidu Dakata da ke zama jagoran cibiyar wayar da kan al'umma akan kyakkyawan shugabanci na gari.
A wannan karsashi da ya shigo da shi abin karfafa gwiwa ne amma kar ka manta dama an san yan sandan Najeriya da kwazo. Amma da yadda suka kai da kwazo da yadda yake nuna yana shirye ya aiki matukar gwamnati bata yi abin da ya kamata ba ta hanyar ƙara jami'an tsaron tunda ta tabbata cewa a Najeriya jami'an yan sanda sun yi karanci ta hanyar siyo kayan aiki musamman abin da suka shafi makamai ta hanyar inganta walwalar ma'aikatan gwamnati domin ka sani cewa irin rayuwa da ma'aikatan yan sanda suke ciki da kuma ma waɗanda suka bar aiki ba abu ne da zai karfafa gwiwar su ba musamman kuma abin da ya shafi iyalan waɗanda aka mutu aka bari matukar waɗanda suke cikin aikin suna ganin su a cikin wahala wannan zai rinka rage musu karsashi to duk wannan abubuwa ba alhaki ne na shugaban yan sandan Najeriya ba alhaki ne na gwamnatin tarayya duk yadda ya kai da karsashin aiki matukar gwamnati ba ta abin da ya kamata ba magana ta gaskiya ba wani abun a zo a gani zai ba amma dai muna mishi fatan alkhairi
yayin dai da sabon sofeta general yan sandan dan Najeriya ke fara aiki gadan-gadan sai ga babban lauyan dan gwagwarmaya wato barista Maxwell Okpara ya shirya staff zai nufi kotu don kalubalantar nadin da aka yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon sofeta general din yana mai cewar nadin ya saba wa sashi na 7 na dokokin aikin dan sanda na shekara ta 2020 idan za a iya tunawa barista Okpara shine lauyan da ya kai kala wata kotun tarayya da kenan Abuja yana kalubalantar kalin wa'adin watanni uku da aka yi wa tsohon sofeta general Muhammad Abubakar Adamu shirar da ake dab da yanke hukunci akan ta a halin yanzu Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria